أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير كلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwar mu a wannan gidan radio mai albarka shine internet wanda muka saba gabatar da littafin arba'una hadis a dukkanin ranar litinin daga ƙarfe 10 zuwa 11 haka da ranar alhamis daga 10 zuwa 11. Yau yayin uwa musulmai muna 19 da watan Safar, yani wata na biyu a kalandar mu ta musulunci, shekara ta 1445 bayan hijira ta manzon tsira farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da 4 da watan September, yani wata na 9 shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda muka faɗa, fili ne mai suna arba'una hadis wanda yau insha Allahu darasi ne na 7 a cikin jerin giyar littafin, kuma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafi mai albarka na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf. Yahya sunan bin Sharaf, baban shi ne Sharaf. Abu Zakariya al-Kunya shi ne imamun Nawawi, shi ne mai Riyadus Salihin, shi ne mai Kitabul Azkar, ma'ana yana da littattafai da yawa, yayi sharhin Sahih Muslim, ma'ana babban malami ne na ƙasar Saudiya a ga wani gari da ake ce mai Uwaina. Insha Allah, idan ba ku manta ba, mun ba da dan tarihin shahar kullitan. To yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi hadisi na 12 a cikin wannan arba'una hadis. Hadisin da yake cewa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغا ابا هريره ان رأى الله اشتبت اغريشي يتي منزا الله تسيران الله دا امنچن الله اشتبت اغريشي يتي من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. مالتي عن ابي هريره حديث نغ 12 دغا ابا هريره شيني عبد الرحمن بن سكر الدوسي sunan shi sunan Abu Huraira na kirki Abdurrahman bin Sakar, baban shi ne Sakar Ad-Dausi, kuma kabilar su ce dan Yaman ne. Shi ma in bu kuma tawo mun ba da tarihin shi tarjuma shi a takeice a cikin sahabban manzo Allah yayi kowa har hadisi. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira Allah da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yace min husnil islamil mar'i, yana daga kyakkyawan musulunci mutum tarkuhu ma la ya'nihi, ya bar abin da baya ciki. Ya salam, anan malumai suka ce min husnul islamil mar'i khabarun muqaddam tarku mubtada mu'akkar. Kabar ne sai aka dan jinkirta shi, sai aka kawo a madadin a kawo mubtada da kabar, kun san sai an kawo mubtada farko sai aka kabar, kamar yadda Allah ya ce Muhammadu Rasulullah, annabi Muhammad manzo ne na Allah. Kun ga Muhammadun mubtada ne, kabar kin sai ce Rasulullah manzo ne na Allah. Sai aka baka labari, an fara magana sai aka baka labari, kuma ya yayi an gama ma komi da komi. To akwai lokacin da sai a kawo kabar kin da farko a madadin mubtada, daga ƙarshe sai a kawo mubtada, to kai sai ka kaddara. To min husnul islamil mar'i, yana daga kyakkyawan musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'ni, ya bar abin da bai shahe shi ba. Ai ma la ta ta'allaka bihi inayatuhu, abin da bai rataye da shi ba, ya kula da shi, wai hattan mabi ya kula da shi, ya kula da kanshi. Shi sa a wani magana ta Laraba suke cewa duba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas, aljanna tana hurin ciki ga wanda da gyaran kanshi ba gyaran mutane ba. Ka san wani sai ya zama kullun wani miyayi, ina yake zuwa, ina yake huta, ina yake dawowa, in ya tayi karhe nawa yake dawowa, karhe nawa yake huta, karhe ya wani irin kaya yake sa, wani irin abinci yake ci, ya jikin shi ya kaza ya kaza, a'a wannan duk ba naka bane, ka iya da kanka. Shi yasa min husnul islamil mar'i, yana daga kyakkyawan musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'ni, ya bar abin da bai shahe shi ba, yi abin da ya shahe shi. Wannan hadisin yayi daidai da faɗa annabi da yake cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri ko ya shiru. Indai akan mutum ka san kai abin da bakka ciki ne, to ka faɗi alheri akan shi, kakka faɗi sharri. Malai ce to wannan ho mu fahimci wani abu. Wannan hadisin ya ce rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin hasan, yace kuma hadisi ne mai kyau, wa ghairuhu da wurin shi haka za haka aka rawaito shi. To sai dai malumai da yawa wa'ansu sun raunana wannan hadisin, sun ce hadisi ne mai rauni, Allah da yawa daga cikin malumai, sannan kuma da yawa daga cikin malumai wa'ansu hallo sun ce sahihi ne, kamar Imam Tirmidhi yace hadisun hasan, ya kai shi martaba ta hasan, hadisi ne hasan, shi kuma hasan daga sahihi sai shi. To kenan kun gani Imam Tirmidhi ya ce hadisin hasan ne, amma Imam Bukhari ya ce hadisi ne da ifi. Kun san me yasa? Saboda yanzu misali in aka ce kawai ka iya da kanka ba ruwanka kenan, to ya za ka yi da ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku masu imani ku kare kanku da iyallanku daga shiga wuta. To in kace kuma ka dauki hadisin da yake cewa min husnul islamil mar'i tarku, yana daga kyakkyawan musuluncin mutum ya bar abin da bai ciki, to iyallanka ya za ka yi da wacce aye matarka diyanka an ce ka kula yanda ka kare kanka, ka sa ido akan su, yin sallah, yin azumi, yin ibada, ku anfusakum wa ahlikum. Malumai ma suka ce kai in ka kare kanka baka tsin, kai ka tsira iyallanka ba su tsira ba, har yanzu kai baka tsira ba. Shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad wa amur ahlaka bis salati wasdabir alaiha la nasaluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Yani kun ga wannan ayat da Allah ya ce yayi wal ladzina amanu ku anfusakum wa alaikum nara, kun ga Allah ya ce ku kare kanku da iyallanku daga shiga wuta, kaga dole kenan ka sa ma iyallanka ido. Kai ba ma wannan ba, hallo ayoyi da yawa Allah yana cewa ku yi horo da aikin alheri, ma'ana ku yi wa'azi ku kuma ku hana, kamar yadda Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Allah ya ce wal takum minkum ummatun, a samu wasu al'umma daga cikin ku, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, suna kiran mutane zuwa alheri, suna hana mutane mummuna, wa yanhauna 'anil munkar, suna hana mummuna. Kenan dole ko kai a ce ashe ka bar kai baka aikin sabo, amma wa'ansu suna yi, to dole ka sa musu ido, ka musu wa'azi na farko, ko kuma kai wancan hadisin da annabi ya ce mataki uku ne, mara aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi wa zalika adaful iman. Duk wanda yaga ana munanan aiki ya hana da hannu, ko ya hana da baki wa'azi ko kuma ya nuna a zuciya bai so. To kaga wannan mataki ne da annabi ya ce mu yi mu hana wa'ensu. Kaka ce to an ce min husnul islamul mar'i tunda ba ni nake yi ba bari in bar shi. Ai tarkuhu ma la yani bari in bar abin da banna ciki wani shi yake kayan shi wa iyaka. A'a to kun ga wannan ayar da muka kawo wal takum minkum ummatun to kuma akwai wata Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku fiyayyan al'umma ne saboda kuna horo da aikin alheri kuna hana mummuna. Gashi wayansu yahudu masu imani ma Allah ya yabe su yace laysu sawa'an min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaga wayansu da Allah ya yaba ma yahudu suna horo da aikin alheri in sun ga wani yana sabo hana shi suke, in sun ga kuma aikin alheri sai su nusarra mutane. Ma'ana nake su ce wanda ce mana dukkan wannan ayoyin suna cewa mu yi wa'azi mu yi horo da aikin alheri mu yani daga mummuna aiki. Wataƙila wani ma sai ka janyo mai aya ko hadisi sai ya ce ma to ai min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ina ruwanka da abin da nake ciki ka kula da kanka. To malamai suka ce tabbata wannan hadisi ne da ifi. Wa'incan ayoyin shurun masaki duka suna horo suna cewa mu yi wa'azi mu yi horo da aikin alheri mu yi daga mummuna. Gashi har Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kasa ku ji tsoron fitina wanda in ta zo bata kama wanda suka yi sabo su kadai gama take. Shi yasa kenan in kuka ga wa'insu suna sabo ku hana su, in ku hana in buku hana su ba in azaba ta zo ba su kadai za ta shawa ba hakku. Anan abinda nake so na ce mana ayoyi da yawa sun ce ayi wa'azi ayi horo da aikin alheri ayi hani daga mummuna. Kuma ga wannan hadisin ya ce min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Muka dauki fasarar shi, ka bar abin da kawai baka ciki koda kaga wani yana sako baka mai wa'azi baka hana shi ba. To malamai wa'ansu sun mai fasara da cewa ana nihin cewa ba wai wannan hadisin ya hana wa'azi bane, a'a bai shahi waccan magana ba. Ai daidai wannan hadisin daidai yake da wada Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha yunzilul qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim kad sa'alaha qaumun min qabli fa asbahu kafirin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace to kai dan adam ka kula da kanka kenan mi ake ni. Duk wani abu wanda bai shahi ka ba wani abu bane na horo da aikin alheri ba wani abu bane wani abu ne wanda ba zai kara ka ba addinin ka da duniyar ka, to shine tarkuhu ma la ya'ni. Misali irin zancen balo, irin zancen kokowa, irin zancen kaza abu ne da ba zai shahi ka ba addinin ka. Ka zo karka kare Cristiano Ronaldo, wani yana kare Messi, wani yana kare Neymar, wani abu ne wanda kai mala shine tarkuhu ma la ya'ni. Baka karu ba addinin ka, baka karu ba kuma yani a duniyarka. To wannan shine min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yana daga kyakkyawan musulunci mutum ya bar abin da bai shahe shi ba. So amma ba yana nihin cewa ba, saboda wayansu malamai da yawa sun sahihanta wannan hadisin su ce hadisi ne sahihi, amma na ce mana Imamul Bukhari mai sahihul Bukhari ya ce hadisi ne da ifi. Ala ayyi halin da ya yi wa musulmai gaskiya hadisi ne da ifi mai amma kuma hallau. To tunda an Imam Sahih Bukhari, Imam Bukhari ya ce hadisi ne da ifi, shikenan kawai hadisi ne da ifi, bai buƙatar wani kucece kucece. To wannan hadisin shi ma a takaice ya ƙare. Hadisi na gaba, hadisi na 13, hadisin da yake cewa an Abi Hamzata Anas bin Malik radiyallahu anhu khadimi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wannan hadisi na 13 a cikin 40 na hadis an Abi Hamzata daga baban Hamza. Waye baban Hamza? Anas bin Malik, shine Anas dan Malik radiyallahu anhu, irra Allah shi tabbata a gare shi, shi Anas dan Malik kadimi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin wanda ba suka ma manzo Allah hidima. Shi Anas dan Malik kenan alkunye shi ne, yana da ɗa Hamza, shi asalin sunan shi Anas bin Malik, baban shi ne Malik radiyallahu anhu. kadimin annabi yana cikin wanda suke ma annabi hidima yana dan shekara 10 mahaifiyar shoro maisa ta zo da shi gurin manzo Allah tace manzo Allah wannan yaron yana so ya rika ma hidima ya zama ma boyi boyi a gida wani dan aike da sauransu annabi sai tace ya annabin Allah dan Allah a mai addu'a sai annabi ya daga hannu ya ce ya Allah ka arzuta Anas dan Malik da dukiya ya Allah ka ba Anas dan Malik tsawon kwana ya Allah ka sa Anas dan Malik ka bashi diya ya salam addu'a uku annabi mai na farko Allah ya arzuta shi na biyu Allah ya bashi yawan shekaru na uku Allah ya bashi diya dan Allah arzikin duniya wanne kai wannan babu wannan ukun su ne ai na farko an ba Anas dan Malik dukiya an ce shi a shekara damana bi take mai mana damana bi ake mai a shekara in an yi damana ya girbe sai a sake mai wata damana amma sauran mutanen duk in aka yi damana daya suka girbe shikenan sai shekara wata mai zawa ne profession kenan to amma shi Anas dan Malik in ya girbe hallo sai a sake mai ruwa kawai ta girbe a su biyu bayan wannan Allah ya bashi shekaru sai da shekara 103 a duniya bayan wannan an bashi diya da diya kan jikoki sai da ya samu diya 300 ya salam kan diya kan jikoki 300 ina fatan bai mutum kun ga addu'a annabi Muhammad saboda Anas dan Malik ya zauna tare da manzo Allah shekara 10 kenan muka lura yana dan shekara 10 aka kashi gurin annabi kuma yayi shekara 10 tare da annabi kenan yana dan shekara 20 annabi ya bar duniya a wannan intervalkin ta shekara 10 da yana dan yaro yana dan shekara 10 aka kashi gurin manzo Allah yana yake mai hidima a wannan shekara 10 Anas dan Malik yace ina ma annabi hidima annabi bai taɓa wace ya Anas dan Malik me yasa kai kaza me yasa ka ki yin kaza da kai kaza da kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu dan Allah dan yaro da aka kama yana ma hidima yana ma boyi boyi kana aikin shi zai kofsa ko ba zai kofsa ba zai kofsa to hakurin nawayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai taɓa wace ya me yasa bai taɓa kyaran shi ya kike gani da mai gida da yaron shi wani mai gidan da an yi shekara sai ya sake wani yaro daga an yi shekara sai ya sake yaro saboda babu hakuri to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce Anas me yasa kai kaza me yasa kake yin kaza da kai kaza da kaza ya salam annabi sarkin hakuri ina fata mun fahimta khadimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik shi khadimin annabi Muhammad ne me ma manzo Allah hidima ne عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيدنا مالك يتي منزا الله يتي لا يؤمن احدكم دينكو ايمانين شي بي تشكا حتى يحب لي اخي حسيا سوما دان اوان شي ما يحب لنفسه ابن ده يكي سوما كانشي نا الهيري دوك ابن ده كاكي سو يسامي كا نا الهيري تو كا سوما دان اوان كا مسلمي شي ما ابن نان يسامي شي دان اوان كا مسلمي دوك ابن ده كاكي كي ya same ka na sharri ka kima dan uwanka musulmi kai ya same shi na sharri muna cewa mu masu imani ne amma wallahi sai kaga wani lokaci daga mun samu mun ji labari sharrin ya samu wani sai kaga farin ciki muke ai ta yada amma wallahi da alheri zai same shi sai kaji shuru ba mai magana shi yasa wani malami yace in kana so ka ji labarin ka na sharri to saurari jama'a amma in kana so ka ji labarin ka na alheri wallahi baka ji ba a wajen jama'a ba ka ji ba daga kai alheri za a rihe abin ne amma daga kai sharri kowa ya ji kowa kun ji abin da aka yi an rihe shi kun ji abin da aka yi ai yayi kaza kun ji abin da aka yi yayi kaza amma da alheri ne ba a faɗa ba rawahu al-bukhari wallahi marka hudun alheri hadisin da muka karanta manzo Allah ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da alheri ya faɗi alheri ko ya shiru muddin ka san baka faɗi ba alheri yin shirin ka yahi ina fata da wani malami yace annuduku zainun wa sukutu salamatun fa idza nadaqata fala takum mikisara ma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-ikisari mirara yace annuduku zainun in magana adoce to wasukutu salamatu shi kuma shiru kubuta ne to da kubuta da ado dai kubuta yayi yace ma in nadimtu alal sukutu marratan bu mu taɓa yin nadama da mun yi shiru amma wala qadina dimtu alal ikisar mirara mun sha yin nadama a yawan surutu wallahi ina fatan mu shi yasa yace fa iza na dakta fala takum mikisara yayin da zaka yi magana kaka kasance mai yawan surutu a la yu'minu ahadukum imanun ɗayan ku bai cika hatta yuhibbu li akhihi har sai ya so ma dan uwan shi ma yuhibbu li nafsi abinda kake so ma kanka na alheri ya same ka ka so ma dan uwanka baka so shari ya same ka to baka so ya same wani musulmi kana so alheri ya same ka kana so alheri ya same ka kana so ma dan uwanka wani musulmi wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim hadisi ne sahihi wannan to anan da aka ce la yu'minu ahadukum ana ne an kore imanin ɗayan ku duka babu ko ana ne yana da imanin sai dai ya rage ne yake ne to ai muka lura nafiyun aka kawo nafiyun huna lil kamali wa tamam anan kawai kore ya ce lil kamal bakka da imani indai bakka so ma wani dan uwanka musulmi alherin da kake so ma kanka bakka da imani wayansu kuma suka ce a ba ana ne bakka da imani kwata-kwata ba imanin ka bai cika bane kana da imani sai dai yayi dama annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yace shi imani yani 70 da yanki 70 da doriya ne sai yace a alaha kalimatu qawlu la ilaha illallah mafi girman shi a 70 da doriyan shine la ilaha kawdi la ilaha illallah wa adnaha mafi karancin shi imadatul aza ala 100 ka dauke ka zamta da kan hanya yace wal haya'u shu'batun min al iman kum ya wani yanki ne na imani kenan wannan gaskiya ana magana cewa ba wai ana ne an kore bakka da imani kwata kwata ba a'a imanin ka ragegge ne in kana so ya cika ka rika yi wannan dabi'un ka rika so ma dan uwanka musulmi abinda kake so ma kanka da alheri ka rika kimma musulmi abinda kake kimma kanka na sharri kai same ka ka kimma wani musulmi bakka so ya same shi to wani zai ce wannan ai tawili ne saboda ai annabi ce la aka kata da nafiyun an kore babu la nafiya lil jins babu imani to mu kuma yayin suka ce tawili ba ana ne ba babu imani a imanin bai cika bane akwai shi sai dai yani cika ne bai ba in kana so ya cika to ka rika wannan abubuwan wannan dabi'un sai ya cika ina fata mu fahimta yau hadisin da muka karanta cewa shi imani yanki 70 da doriya ne ashe kamar da za a ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyayi kaza to duka wa'insu ne in suka tattaru sai su zama imanin ya cika ashe in ka rage wa'insu sai ya zama imanin da sauran shi daidai gwargwado yanda ka rage daidai gwargwado yanda imanin ka ya ragu daidai gwargwado yanda ka cika daidai gwargwado imanin ka yanda ya cika to wannan sai suka ce ai tawili saboda shi annabi ce la yu'minu to ku yarda da tawili bane ai tawili akwai shi akwai shi a cikin nassi na addinin musulunci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Abdullahi dan Abbas ya ce ma Allah ya bashi tawilin inda annabi ya mai addu'a ya ma Abdullahi dan Abbas ya ce Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-tawil ya Allah ka fahimtar Abdullahi dan Abbas fiqihu fahimta cikin addini wa 'allimhu at-tawil kuma ka bashi ilimin tawili to kenan akwai tawili a Qur'ani kuma wannan tawilin shine yayi ingancin fassara cewa imanin ɗayan ku bai cika ba ya rage ne akwai imanin sai dai ya rage dan bai wa'insu abubuwa tawili to ga tawili a cikin Qur'ani ma akwai da Allah ya ce fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim yayin da ka karanta Qur'ani ka nemi tsari ga Allah ka ya tsare ka daga shaitan jehehe daga ramar Allah to ai anan muka lura fa iza qara'atal qur'ana yayin da ka karanta Qur'ani yanzu sai ka kare karatun Qur'ani sai ka ce a'udhu billah to mi fasarta mu cewa kafin kai karatun Qur'ani zaka yi a'udhu tawili ai fa iza qara'atal qur'ana ana ne fa iza aratta an taqra alqur'an kaga tawili ya fasarta haka cewa ba sai ka kare karatun Qur'ani ba zaka ce a'udhu billah a'a amma ayat gundarin ta zaka ga kaman cha tai sai ka kare karatun Qur'ani sai ka ce a'udhu billah to mi fasarta mu cewa kafin kai karatun Qur'ani zaka yi a'udhu billah tawili fa iza aratta an taqra alqur'an daidai yake da fada Allah cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al gha'id aw lamastum an nisa falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu li yaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu li yudahhirakum wa li yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkuruna. Kaga ni nan ma Allah cha yayi wal ladzina amanu idza qumtum ila salah, ya ku wanda kuka imani in kuka je in kuka yi sallah, to nan ma idza aratta an tuqimu salah, in kana nin zaka yi sallah, faghsilu wujuhakum ku wanke huskokin ku, kenan ba sai ka kare sallah ba zaka wanke huska, zaka yi alwala, a sai ka yi alwala zaka yi sallah. Idan wannan duka me ya fasarta mu tawili, idan dole mu yarda da tawili, sai dai tawili na gaskiya, tawilin da bai ci karo da Qur'ani da hadisi ba shine tawili. Kuma hallo, idan ga nasi karar babu wani tawili. Ina fata mun fahimta. Ma'ana dai kawai wannan hadisin yana nin cewa la yu'minu ahadukum imanin dayan ku bai cika. Akwai imanin amma ya cika ya zamanto normal, ya zama samfur sai yanda ake so. Hatta yuhibbu li akihi, sai ya so ma dan uwan shi, ma yuhibbu li nafsi, abinda yake so ma kanshi na alheri ya same shi, abinda yake kimma kanshi na sharri ya same shi, ya kimma wani musulmi, abinda yake so ma kanshi na alheri ya so ma wani dan uwan shi musulmi shi ma ya same shi. Wannan hadisin rawahu al-Bukhari wa Muslim. To sai dai malumai waɗansu suka ce, da aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akihi, imanin ɗayan ku bai cika har sai ya so ma dan uwan shi, to anan ai ba ce ba dan uwan shi musulmi. Sai malumai suka ce dan uwan shi da mutuntaka har kafiri, karka so ma kafiri shi kuma ya musulunta. Yanzu kai ai musulmi ne mai imani, to ka so ma kuma kafiri shi kuma ya zama musulmi, ya zama mai imani. Shi kuma dan uwanka musulmi, ka so mai wani alheri da kake so ma kanka ya same ka, to ya soma ya samu dan uwanka musulmi. Shi kuma kafiri, alherin da ka samu na ni'imar musulunci, saboda babu ni'imar da ta kai musulunci, kuma babu alherin da ya kai musulunci, karka soma kafiri shi kuma a dan uwanka na mutum, karka somai ya zama yayi imani irin naka, kai zama dan wuta, ya zama dan aljanna insha Allah irin ka. To wannan kaga hatta dan uwanka na mutuntaka ka somai alherin da kake so ya kasame shi na musulunci, kana so ma wani kafiri shi ma ya musulunta. Shi yasa ya kamata ya inuwa musulmai mu rika wa'azi wa kafirai, Krista da Yahudu da sauransu, duk inda ka samu fursa, yani ka samu wani lokaci, ko kuma ka samu wani tan, ko ka samu wata dama, to ka zamanto kana ma kafiri wani wanda yake gehenka ko kusa da kai, ko wani ma'aikatanku guda, ko kuma makaucinka ne a gida, ko kuma irin masu tuwo ko makamancin su, kamar su wa'azi dan su zama musulmai, kai ma ka samu ladan na kajin Yusuf sun shiga musulunci, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingacece, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahid khairul laka min humarin na'am, Allah ya shiryar mutun ɗaya dalilin ka, yayi a baka garken jajayen raƙumma. Me garken jajayen raƙumma? Dan a lokacin nan shine arzikin Larabawa, shine motar su, shine rafkatkin su, shine harebankin su, shine duk wata lagazes to kenan. Yanzu dalilin ka Allah ya shirye mutun daya yayi a baka, yani company na mota ta lagazes, ko company na mota ta hareban, ko company na mota na rafkat, kenan arzikin da ake zama lokacin da shi ake lissahi, su garken jajayen raƙumma a lokacin dan shine dukkan wani abun na alfahari da ake hawa da sauransu. Wannan hadisi shi ma yan uwa musulmai a takaice ya kare. Hadisi na gaba, hadisi na 14, hadisin da yake cewa Annabi Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuhillu damu imra'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas السيء بالزان والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. wannan hadisi shi kuma daga Ibn Mas'ud an Ibn Mas'ud daga dan Mas'ud radiyallahu anhu qal ira Allah shi tabbata a gare shi yace Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin wanda shine yake daukan ma manzo Allah takalmi sannan yana daga cikin sahabban Annabi Muhammad makaranta mahardantan Qur'ani na zamanin Annabi Muhammad Abdullahi dan Mas'ud kun san a zamanin manzo Allah ba dukan su bane makaranta Qur'ani akwai daidaitu irin su Ubayy ibn Ka'ab irin shi Abdullahi ibn Mas'ud irin Abdullahi dan Abbas irin Mu'az dan Jabal wannan su ne zarata makaranta gangaram na harda ta Qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Abdullahi dan Mas'ud yana ciki dan shi ya sama wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sama Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud yace ma Abdullahi dan Mas'ud karanta mana Qur'ani Abdullahi dan Mas'ud yace ku in karanta ma Qur'ani ya manzo Allah alarke kuma kai aka sauko ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh so nake ka karanta mana Qur'ani ina so in ji Qur'ani daga wajen wani kuma kai na zaba in ji daga wajen ka to dama makarancin Qur'ani ne sai ya dauko suratul nisa har sai da yazo inda Allah yake cewa fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wuji'na bika ala haula'i shahida ya lamarin yake in muka zo da kowace al'umma da mai shaidarta muka zo da kai ya kai Annabi Muhammad abisa wannan al'umma kana mai shaidarta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abdullahi dan Mas'ud da aka zo daidai nan hasbuk Abdullahi dan Mas'ud yace da na dago kaina sai na kalli idan manzo Allah tana malale da hawaye aya cha ta fa kaifa iza ji'na yaya in muka zo min kullu ummatin bi shahidin da kowace al'umma da mai shaidarta wuji'na bika muka zo da kai ya kai Annabi Muhammad ala haula abisa wannan al'ummar shahidan kana mai shaida kai ne mai shaida ya lamarin yake ya salam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasbuk ma'ana abin da nake so na ce mana manzo Allah ya yarda da harza ta Abdullahi dan Mas'ud kuma dan Allah manzo Allah ya yarda ya ji Qur'ani daga wajen wani kuma ya zabuwa Abdullahi dan Mas'ud dan Allah in Annabi bai raba da harra shi yace ba zai ce ba Annabi yace duk wanda yake so ya kama Qur'ani tsagoran shi a madarar shi yanda Allah ya sauko to ya karanta da qira'ata Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud sahabiyul jalil sahabi ne babba yana daga cikin kuma wanda suka kashe Abu Jahil Mu'az da Mu'awiz ne ashe suka kashe Abu Jahil to yana daga cikin dai wanda ya dauko kan na Abu Jahil da aka cire kan na Abu Jahil shi ya dauko kan hede ya kulla mai igiya ya ja hede ya ja saboda shi Abu Jahil kin rushe shan kai gare daman kafiri ne an ci haram Abdullahi dan Mas'ud shi ya janyo kan da igiya ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san Abdullahi dan Mas'ud harra Allah ya bashi da harra da kuma Qur'ani da sauransu to amma dan karamin jiki Allah ya mai yana daga cikin irin wannan masu kananan jiki kuma karami sosai kuma wada wai shine wata rana ya hau itaciya sahabban manzo Allah sai suka ga kabarin Abdullahi dan Mas'ud irin siririn kabari dan karami sai suke mai dariya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dariya kuke mai to kabarin Abdullahi dan Mas'ud in za a auna shi a ranar kiyama yahi dutsin Uhud nauyi da wannan ne sai malamai suka ce kenan shi mutun a ranar kiyama shine za a auna da shi da aikin shi in yayi rinjayi kuma kakkale ka ce ai ni kato ne zan rinjayi aiki na duk girman ka inda baka yi ba aiki mai kyau in an dora ka a sikelin sai ka zama kaman yani fufuken sauro kuma Allah din siran takakka in kai aiki mai kyau in aka dora ka a sikelin sai ka rinjayi yani wannan aikin naka ma'ana aiki ne yake sa ai nauyin ba wai girman jiki ba to ko a wannan hadisi ai Annabi abin da ya nuna mana kenan wal wazn yawma izn al haqq Allah yace awo a ranar kiyama na gaskiya ne to kai aikin kai ne awon da kai da aikin ka kai za a auna in ka rinjayi aikin naka mara kyau to ka rinjayi kenan kawai da aljanna ne in kuma shi ya rinjayi ka to sai Allah wa iyazu billahi muna neman tsari to wannan hadisin dai na Abdullahi dan Mas'ud ne sahabil jalil irra Allah shi tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu dammu imra'in muslim ba shi halitta a zubda jinin mutum musulmi ya shahadu an la ilaha illallah da ya sheda babu wani sarki sai Allah wa anni rasulullah kuma ya sheda ni manzo ne na Allah in ji annabi illa bi ihda salah sai da ɗayan abu uku. Amma in ba haka ba ba shi halitta kawai a kashe musulmi. Musulmi kashe musulmi Allah ce yi kashe musulmi ɗaya kaman kashe ran mutanen duniya ne gaba ɗaya. Min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahayaha fa ka'annama ahaya an-nasa jami'a. Wanda ya kashe rai ɗaya kaman ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya, haka wanda ya raye ran mumuni ɗaya za a kashe ta ba ta kariya kaman ya raye mutanen duniya ne gaba ɗaya. Ran musulmi tsada gare shi, yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a farkon abin da za a ma mutane hukunci a ranar kiyama dima ne, jini da aka zubda na ƴan uwa musulmi. To gashi kuma yanzu an maida ran musulmi kamar ran kiyashi. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan, duk wanda ya kashe ran mumuni da gangam da gangam, wa man yaqtulu muta'ammidan, wanda ya kashe ran mumuni da gangam, fajaza'uhu jahannamu, sakamakon shi wutar jahannama khalidan fiya, zai dawwama a ciki. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ya hushi da shi, wa la'anahu, Allah ya tsine mai, wa adda lahu azaban azima. Anan malumai suka ce abu biyar aka kawo duk wanda ya kashe ran mumuni daya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, wanda ya kashe ran mumuni da gangam, fajaza'uhu jahannamu, sakamakon shi jahannama khalidan fiya, zai dawwama. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ya hushi da shi, wa la'anahu, Allah ya tsine mai, wa adda lahu azaban azima, Allah ya mai tanadin azaba mai girma. Kai kashe ran mumuni daya, wallahi kai ka dawo mu a jahannama. Abdullahi dan Abbas yace ko ka tuba kawai, Allah yace fajaza'uhu jahannam, sakamakon ka wutar jahannama, sai in Allah ya ga dama in ka tuba. Kashe ran mumuni daya fa kaman kashe mutanen duniya ne gaba daya. Min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahayaha fa ka'annama ahaya an-nasa jami'a. Shi yasa manzo Allah a wani hadisi yace la zawalud dunya ahawanu inda Allah min iraqati dammi imri'in muslim. Duniya ta gushe, sama ta fado, ta ragwargwaje, wallahi shi yayi sauki a wajen Allah da aka kashe ran mumuni daya. Ya salam. Gashi kuma yanzu Turawa sai su zo su sa gaba tsakanin mu, su sa hada tsakanin mu, murkacin juna, su kuma su koma daga gehe su rika sace dukiyar mu. Dukan wani yaƙe-yaƙe da wani ta'addanci da kaga ana yi, na rantse da Allah ba kowa bane Turawa ne, su suke haddasa yaƙi. Kun san me yasa? Saboda in ku suka haddasa muku yaƙi, hankalinku zai tafi zuwa wajen wancan yaƙin, hankalinku zai tafi zuwa ya za ku kare kanku ka a kashe ku. To su kuma daga nan sai su koma gehe su rika sace duke ku. Shi yasa yanzu gashi nan an yi da Turawa su bar ƙasa ta Niger, sun ce bu sa bari ba. To ƙasar su ce mi haƙƙin sa a ciki, mai ƙasa ya ce ka bar mai ƙasar shi. Ina ɗan ƙasa sun ce bu su san ka, to me zaka zo ka zauna? Kenan kaga akwai wani abu interference da suke leka, akwai wata sata da suke yi a ɓoye, shekara da shekaru suna yin ta. So sun ga bu sa Burkina an kore su sun tai, Mali an kore su sun tai, Gine an kore su sun tai, anan an kore su sun ce ba sa tai ba. Kenan anan akwai wani arziki da suke ci wanda duk a wancan kasashen da aka kore su ba sa samun shi. Ya salam. To ya uwa musulmai, mi ta'adda da izinin Allah, wannan ma da yake nuna mana cewa har muka samu wanda suka kore su ma suka furta su tahiyar su su bar kasai. Tunda nan da shekara 63 ba a taɓa samun wani shugaba da ya zo ya ce horon shi ta bar mai ƙasar shi sai wannan shugaban. Wannan kaɗai addu'a ce ta musulmai, yayin wa musulmai. Kuma mun yi ma muna wannan addu'a, mun gane mu a yanzu dukkan wani ɗan Nijar ya gane waɗannan Turawan interior su ne, kuma ba abin da suke yi face sai cutar da mu. To mun yarda mu mun yi ittifaki mu ɗan Nijar su bar mu ƙasarmu, ko da a ce ma ina fata mun fahimta, kaddara a ce ko shugabannin da suka hau za su sace dukiyar mu gaba ɗaya, mun yarda saboda ƴan ƙasar mu ne. Barantana ma ba haka bane manuhar su. Manuhar su kawai a kori tsinannu, sune ƴan horan shi, sune ƴan kaza, mu zauna da ƙasar mu mun iya kawar kanmu. Ina fata mun fahimta. kenan wannan yake nuna ma su suna haddasa yaki ne tsakaninku musulmai ku yi ta kashe kanku daman Allah ya faɗa ba yanda za a yi kafirai su cin muku sai ho in sun sanya gaba da tsakaninku to daga nan ne za su iya cin muku amma su zo su ce su karkashe ku ko su zuba muku wani abu bisa iya ba saboda Allah ya ba ku kariya inna la yudafi'u 'anil ladzina amanu inna la la yuhibbu kullu kawanin kafur Allah yana kare dukkan masu imani ubangiji subhanahu wataala ya kariye shi ce da kariye shi ce har mu yi muka zo zuwa wannan lokacin mi ta addu'a kan mu hasa addu'a mu ta addu'a banza kun ga yadda addu'a ta yi tasiri mu ɗan Niger ya ishe mu aya addu'a ta yi tasiri wanda da ana fama duka duniya Afrika su haɗu su kawo mana hari sai dalilin addu'a Allah subhanahu wataala sai ya shashantar da su an zo ma za a ce ai taron turo muku sojoji su kawo muku hari sai a ce ai taron ya watsi sai an zo za a yi yanzu har ma sun shiga shorholiya yanzu su suke neman ma a sulhu da shugabannin Niger kin da Allah ku yi wata tara an ki bayan wata tara yanda suka faɗa mu shekara 10 ma za ku yi insha Allah yo demokrasi mi demokrasi ina fata mun bayyanta kenan dai su suke haddasa wani yaki tsakanin ku da kake ganin Boko Haram mai jawo yani Al-Qaeda mi duk turani babu wayansu in ba su ba wallahi su ne suke haddasa fada kuma sai su saida muku makai kuma ku kashe kanku da kanku to dai la hilu dammi imri'in muslim annabi yace ba shi halitta a zubda jinin musulmi ishadu Allah ilaha illallah da yace da babu wani sarki sai Allah illa bi ihda salat sai da ɗayan abu uku ɗayan abu uku gashi nan za a zano asayyibun zani wanda ya taba yin arme nan asayyib ya shahi namiji ya shahi mace namijin da ya taba yin arme sahihi ya kwanta da mace to yanzu in yayi zina kawai kashe shi za ya halitta azab da jinin shi haka mace wanda ta taba yin arme sahihi yani ta kwanta da mijinta to yanzu in ta yi zina to ho kashe ta za a yi hatta mutu wannan nassi ne na Qur'ani wanda da aya akwai ta a cikin Qur'ani ubangiji subhanahu wataala dan wata hikima ce shi shahi ayi amma hukuncin yana nan ayat ta take ashaiku wa shaykatu idza zana ya farjumuhuma albatata nakalan min Allah wallahu azizun hakim ashaiku wa shaykatu dattijo ana anan ana ne dattijo wanda ya taba yin arme namiji ya jama wanda ya taba yin arme namiji ya zama dattijo dattijuwa wanda ta taba yin arme mace ta zama dattijuwa idza zana ya in suka yi zina su duka farjumuhuma albatata kuje su hassu mutu nakalan min Allah wannan hukuma ne daga Allah wallahu azizun hakim wannan da aya ce a cikin Qur'ani amma yanzu an shahe karatunta amma hukuncin yana nan ashaiku wa shaykata idza zana ya farjumuhuma albatata nakalan min Allah wallahu azizun hakim aya ce da a cikin Al-Qur'ani ana karanta ta Umar yace mun karanta ta mun hankalce ta amma kuma daga ba aka shahe aya amma hukuncin yana nan saboda annabi ya shijehe wata mace da ake ce mata gamidiya wanda ta yi zina ta zo da ciki annabi ta zo ta ce manzo Allah mun hukuncin Allah manzo Allah ya ce ki je ki aihu ta je ta aihu ta zo manzo Allah ya ce a kira alwalinta ta je ya ba ta ta ce ki ka da ita ta ba yaron nono ta yaye shi ya azo da ita da ta zo ta yaye kenan duka tana so a mata hukuncin Allah ta yaye yaro ta zo ta ce ta so take a mata hukuncin Allah manzo Allah ya sa aka jehe ta Allah yasa aka jehe ta kuma ya tashi zai mata sallah bayan an jehe ta ta mutu Umar yace manzo Allah kuma ta yi zina ta aihu kuma ka mata sallah Annabi yace da aka raba ta yi tuba da za a raba ladanta ga mutum 70 na mutanen Madina da ya ishe su shiga aljanna saboda ta mika kanta a mata hukuncin Allah a wata ruwaya ma manzo Allah cai da za a raba ma mutanen Madina kaf da ya ishe su ladanta kawai ta shiga su shiga aljanna ya salam saboda ta mika kanta a mata hukuncin Allah kenan Annabi ya je Umar ya je Abubakar ya je Umar ya je kada a samu wani daga ba yazo rika ce ai yanzu babu ayar rajamu ai ba kaza babu kaza akwai ayar rajamu ayar ce aka shayi amma hukuncin yana nan Allah dan wata hikimar shi annasuku wal mansuku kenan manan sakh min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha a misali a hadisi akwai Annabi ya je Umar Abubakar ya je Umar ya je to hukuncin yana nan a musulunci kawai aya ce aka shahe ta babu ita tun daga bakara hannasi a yanzu amma hukuncin akwai shi a hadisi Annabi yayi shikenan sai fi ne asayyibu zani wanda ya taba yin arme namiji ko da ta taba yin arme mace in ta yi zina a jehe su har su mutu, wannan hukunci haka ne. Amma in mace ko namiji ba ta taba yin arme ba, ko namiji bai taba yin arme, to wannan in suka yi zina ba jehe su za a yi har su mutu ba, bulala ɗari za a yi. Ina fata mun fahimta, bulala ɗari. Azzaniyatu wazzani farjumuhuma, azzaniyatu wazzani fajludu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Azzaniyatu wazzani fajludu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah. Nan mace wadda ba ta taɓa yin arme in ta yi zina, haka namijin da bai taɓa yin arme in ya yi zina, a bulale su bulala ɗari. Bulala ɗari kuma ba ƙato ba za a samu wanda in ya buga ɗaya sai an ji zayi sosai, a kuma ba ɗan yaro ba za a samu wani ɗan tsini ne wanda in ya buga ba a ji zayi ba, a tsatsakiya wanda in aka ma mutum bulala sai ya ɗan ji a jikin shi, sai dai ba ta cutar da shi ba sosai. Sai an mai ɗari, ya salam, don kashedi ne gobe kai saki. Ita ma ka shedi ne dan gobe ka ta sake. Wannan ana yin wannan hukuncin Allah fa, duka zinace-zinace zai su rage. Ina fata rishin hukuncin Allah ne duk yasa yake gani ana bata diyan mutane. Wan nafsu bin nafsi, haka rai da rai. Rai in ta kashe rai ita ma a kashe ta. Ina fata mun fahimta. Wa katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafs. Allah yace mun rubuta rai in ta kashe rai ita ma a kashe ta. A ce a yo ai wannan ran ai bari a kai ta kaso shekara 10, kaga ai wannan shi yasa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun, na gare ku a cikin qisasi rayuwa. In mutun ya kashe mutun da gangam ko a kama shi a kashe, gobe wani mai son ya kashe wani ba zai kashe ba, saboda yaga an kashe shi. Duk wani wanda yake son ya kashe wani ko da kudirin shi a cikin zuciya ne, to yanzu zai janye wannan kudirin, saboda ya san aka kashe, ya san in ya kashe shi ma mi za mu yi, shi ma kashe shi za a yi karshe. Wallahi da za a yi hukuncin Allah, ba wai tura ba a ce majalisar barke duniya a yanzu ta ce ai kashe mutum kaza, to shi da ya kashe wa. Ai su da a jahiliya ma ca ake alqatlu amfalil qatl, kisa yana kore kisa. Aqtulul qitla aksirul qitla liyqillal qatla, ku yawaita kisa dan kisa yayi karanci. Su abinda suke yi a jahiliya, duk wanda ya kashe a kama shi a kashe sai kisan yayi karanci. Su a kansu a jahiliya suke wadin wannan magana, aqtulul aksirul qitla liyqillal qatla, ku yawaita kisa dan kisa yayi rage. Alqatlu amfalil qatl, haka suke kawo wannan kalmomin da Allah ya tashi sai ya kawo kalmar da babu ma kisan a ciki. Duka aka hudda ba a ma san kalmar ta kisa, sai Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun. Kaga muku maganar mahalici wanda a cikin ta abinda ake ni, walakum na gare ku fil qisasi, in za ku yi qisasi, in mutun ya kashe a kama shi a kashe, hayatun akwai wanzar da rayuwa. Mutane da yawa za su je cikin rayuwar su a nitse, baka tsoron wani ya kashe ka, saboda ya san an ya kashe shi ma. Amma yanzu kawai in aka kama mutun waye a kai shi kaso, in ma yana da wani dan uwa daga karshe wani babba, wani minister ko wani deputy, sai ya magana, sai ya kira daga can, sai ya ce ai dan uwana ne, kawai sai a hudda shi, a'udhu billahi. To gobe in ya fito wallahi wani zai kashe hannu shi ma. Wani in ya gani kashi ya zai yi ya ce to ai ina da dan uwa ni ma minister, kai ni ba ma dan uwa na, ba ma minister bane gare ni, a ni prime minister ma gare ni, kenan shi ma mi zai yi, kashi ya zai yi. Amma in ka kashe ko kai waye a kama ka a kashe, shi yasa za ku ga duk wanda ya kashe mutum ƙarshen rayuwar shi, shi kuma ƙarshe shi ma kashe shi zai. In dai kisa ne na ganganci da gangam, wallahi duk wanda ya kashe mutum ya shiga taitayin shi, shi ma ƙarshen shi kisan shi za a yi, kashe shi za a yi, ko kuma ya mutuwa walaƙanci. Ka kiyaye kashe mutum wallahi. Wallahi ka yi ƙoƙari a rayuwarka ka bar wannan rayuwa, ba kashe kowa ba. Wan nafsi bin nafs, rai in ta kashe ita ma a kashe ta. Wannan shi ne hukuncin Allah kawai. Ka tsaya ana wani inda to shi ai a ji tausayin musulmi, a ji tausayin wani, to shi ya ji tausayin shi, ai shi bai ji tausayin shi bai kashe shi ko, to shi ma wannan ka ku ji tausayin shi. Allah ne ya ce ku kashe shi kawai, kan ma ku tsaya kuna wani inda tunda Allah ya ce ku yi ku yi, kuma yin shi ne alheri. Duka wannan hukuncin da aka bari na Allah, saboda Allah ya kowa yi hukunci. Waman ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun, wa kai iya Allah hukunci ga mutane masu hankali. In dai kana da hankali, hukuncin Allah ya hina kowa wallahi. Kuma a hukuncin Allah a nan ne zaka ga an samu wanzar da rayuwa, wani bai cutar da wani. Yanzu ba barawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace duk wanda ya sata a cire min hannu wasariqu wasariqatu faqadahu aydiyahuma jazaan bima kasabana kalam min Allah barawo namiji da barawo ya mace a cire musu hannu dodan Allah barawo in yaga an cire ma wani barawo hannu wani menene ya sata yayi ba zai yi ba kun ga da hukun wanzar rayuwarka haka aje injin ka ba wanda zai dauka ka aje yanzu ka je inda ake wannan hukuncin na Allah in aka kawo barawo za a cire mai hannu to sai ka aje wallahi a irin wannan kasashen sai ka aje mota tana laranti har sai haka aje injin ka yana yanzu ana an aje ba ma gidanka za a duro yayin wa musulmai wallahi hukuncin Allah shine gaba da kowane hukunci kuma Allah ya kowa irin iya hukunci to wannan shine abu na biyu wa nafs bin nafs rai in ta kashe rai ita ma a kashe ta kawai shine hukuncin babu wani a ce a biya miliyan kaza a bar shi shekara 10 a in aka bar shi shekara 10 daga karshe ai ya jima a kaso a wannan duk shirme ne yanda ya hudda ma wancan rayuwa shi ma ku hudda mai rayuwa shikenan yanzu duk wani wanda yake so ya kashe wani shi ba yayi ba ya san in ya kashe shi ma mi zamai shi ma kashe shi zai he ga mutane an wanzar musu da rayuwa ba a kashe mutane amma muddin ka kashe a samu wani kudi a bada ko a samu wani ministry ya magana ko wani deputy ko wani babba daga ce ya ce ai dan uwana ne a sake shi to insha Allah shi ma mai bada hanya a kashe dan uwana shi karshe shi ma wani zai kashe shi eh to abu na uku dinihi al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar addinin shi ya rabu da jama'a shi ma a kashe shi abinda ake ni tariqu lil dini wanda ya ridda yace da shi musulmi ne yanzu yace a na hausa musulunci to in ana shari'a musulunci kashe shi zai ridda kenan akwai ridda a cikin musulunci mutun ya bar musulunci ya koma kafirci to shine tariqu lil dini al mufariqu lil jama'a wanda ya bar addinin shi kuma ya rabu da jama'a me yake ne rabuwa da jama'a ba wai kace ba banna na hausa zama wacce fadi ko na hausa zama da wannan jama'a a ba haka ake ni ba kar rabu da jama'a kace kai musulmai jama'an musulmai ba kai ba su kar rabu da su to wannan shi ake ni eh shi ake ni ba wai kace wacce fada ba na hausa zama da wancan jama'a ko kuma kana tsoron sharrin jama'a wa'in su kabar gurin su ba shi ake ni ba kar rabu da jama'a ka musu fofofofo irin na yan boko haram da suka janye irin kawarijawa sai ba mu wannan jama'a ba ta mu bace su ji ga daji su rika kashe mutane to wayannan su ma a musulunci in an kama su kashe su zai wannan shine abu uku wanda ya halitta a zubda jinin musulmi na farko wanda ya taba yin arme in yayi zina ko mace wanda ta taba yin arme in ta yi zina na biyu wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi na uku wanda ya rabu da jama'a ta musulmai yace ba shi ba musulmai ya wariye a yaga da musulmai ko shugabannin musulmai yake ja da su da sauransu to wannan su uku ne ya halitta a kashe su rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana wa subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu